بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة takwas ga watan Safar hijrar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da 12 ga watan June 1997 Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Abu al-Abbas yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada'a bil qisti ya kumu minai ku zama ainihin tsayayyu masu tsayi da sheda ga Allah da adalci, ma'ana ku tsaya tsayin daka wajen ku ga cewa kun ba da sheda tsakaninku da Allah kuma kun faɗi sheda ta gaskiya. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, kiyayyar da kuke wa wasu jama'a karta ja ku ku kiyin adalci da faɗar gaskiya game da su. I'dilu, ku yi adalci, huwa aqrabu littaqwa, adalci shine ainihin ke kusata mutum zuwa ga tsoron Allah. Suratul Ma'ida aya ta 8. Wannan aya Ibn Taymiyyah idan ba mu manta ba ya ina kafa sheda da ita ne a yayin da yake magana akan raddin da zai wa ɗan Shi'a, ishara akan cewa zai faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah game da su. Kasancewa Ibn Taymiyyah musulmi, ahlus sunna as-salafi, ba zai ainihin wato zalunci ɗan Shi'a ba a kasancewarsu kafirai, ƴan bid'a daga cikin ɓatattun ƙungiyoyin musulunci. To shi yasa ya kafa wa kanshi hujja da kanshi da aya Al-Qur'ani wadda ke umarni da adalci ɗin. Ma'ana duk yadda kake ƙin mutum, kai ƙiyayyar da kake mishi ta ja ya zan yana da gaskiya a wani wuri, ka ɓoye gaskiyar, ya zama ainihin saboda ainihin kana ƙin shi, ka ga cewa ga wata magana wadda ainihin ya yi ta kuskure ce 50%, to karka ƙara ta ta zama 70 ko 60 ko kuma 100%, ka faɗe ta yadda take. Wa min a'zami shahadati ma ja'ala Allahu ummata Muhammadin shuhada'a alayhi, yace daga cikin sheda mafi girma ita ce shedar da Allah madaukakin sarki ya sanya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka zama sune masu ba da ita. Haythu qala, yayin da ainihin Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, mun sanya ku al'umma annabi kun zama al'umma ce ta gari, al'umma mai adalci, al'umma mai alkhairi, litakunu shuhada'a 'alan nasi, dan ku yi wa mutane sheda a ranar alkiyama, ma'ana ku tsaya da sheda akan mutane, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ku kuma manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama shine mai sheda akan ku. Suratul Baqara aya ta 143. Ma'ana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya amince da su, amincewar da ya zama har a ranar alkiyama su ne za su ba da sheda a wurin shi game da ainihin wata al'umma. In suka ba da sheda, su kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sheda a kansu. Ashe al'umma annabi da mutane ne ba masu gaskiya ba, Allah ba zai yarda da sheda su ba, Allah ba zai aje su akan cewa za su ba da sheda akan wasu al'umma har ya karba ba, kamar yadda al-Imam al-Bukhari da sauran malamai suka ruwaito hadisi sahihi, ma'aike ce ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai tambayi al'umma annabi Nuhu cewa shin annabi Nuhu ya isar da sako, sai su ce faufau, annabi Nuhu bai isar da sako ba sam. Annabi Nuhu ka isar da sako, sai ce na isar da sako. To wane ne zai yi shedarka? Dama Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina, mutanen da aka aiki annabawa zuwa gare su Allah sai ya tare su ya tambaye su, sa'annan su kansu annabawan kowa sai an tambaye su. To shine Allah zai tambaye al'umma annabi Nuhu, annabi Nuhu ya isar da sako, sai sam bai isar da sako ba, kun ga Allah ya ce da shi fa, wai kuma a gaban Allah za su yi ƙarya fa, ko ba Hausa cewa yayi in ma kai mutuwa sai ce wani ya riga mu gidan gaskiya, ma'ana lahira ba a ƙarya, amma kun ga su a gaban Allah sun yi ƙarya a lahira. Kuma annabin Allah annabi Nuhu ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli, sun ƙaryata shi a gaban Allah sun ce bai isar da sako ba. Sai a tambayi annabi Nuhu, kai ka isar da sako? Sai ce ina isar. To waye sai da katin da mutanen ka sun ƙaryata ka? Sai ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sai Allah ya tambayi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama, ku za ku iya ba da shaidar gaskiyar annabi Nuhu game da isar da sako al'umma baki daya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Sai mu ce eh. To a wannan lokaci ne sai Allah ya tambaya, to ku kuma wane ne zai iya kare ku akan wannan shaida? Sai al'umma baki daya ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu ce ai annabi ya ba mu labari a cikin alqur'ani cewa Allah ya aiko ainihin da annabi Nuhu. Har ma sura sukunda guda ce suratu Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi, da duk gwagwarmayar da aka yi Allah ya ba da labari. Kaga annan mu muka zama shaida wa annabi Nuhu, annabi Nuhu mu kuma ya zama shaidar mu. Shine Allah yake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa, haka muka sanya ku al'umma mai adalci, ki takunu shuhada 'alan nasi, dan ku tsaya da shaida ga mutane, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ku kuma manzon Allah ya yi shaidar ku. To shi yasa duk wanda baya adalci to ba shi cikin al'umma annabi. Ko makiyinka ne ta tsaya ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah akan shi, in baka yi haka ba ka fita cikin layin al'umma. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa malaman ahlus sunna suka fi kowa tsoron Allah da adalci da faɗar gaskiya, don haka babu malaman da ake karɓan jarhuwar ta'adil sai daga wurin malaman ahlus sunna. Su ne malaman da za su ce wane mutumin kirki ne, amintacce ne,
mahaddaci ne, bawan Allah ne, wane mutumin banza ne, dan banza ne, kaza 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 kaza. Malaman jarhuwar ta'adil a cikin ilimin hadisi, malaman ahlus sunna kadai ake yarda da su, saboda su ne da adalci. Mutum ne da uban shi, uban nan nashi malami ne, kuma malamin shi ne shi ya fara karantar da shi a rayuwar shi tun yana karami. Amma da ya girma ya gane cewa uban nan nashi yana da illa, da ya zo zai rubuta tarihin uban shi, duk ya yabe shi ya faɗa, zai ce amma bai halatta a karɓi hadisi a wurin shi ba, saboda kaza saboda kaza, kuma uban shi kuma malamin shi. Ba akwai adalci ba kenan? To haka ake so duk yadda kake kin mutum ka tsaya ka faɗi gaskiya akan shi, to wannan ka bi alqur'ani da sunna. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace wajahidu fillahi haqqo jihadihi, ku tsaya ku yi gwagwarmaya, ku yi kokari wajen ainihin wato taimakawa Allah, taimakawa addinin Allah, matukar taimakawa, matukar kokari. Huwa jitabakum, Allah shine ya zabe ku kuka zama musulmi. Wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj, Allah bai saka muku kunci a cikin addini ba, babu tsanani a cikin addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Duk inda kaga tsanani kana yi kuma kace cikin addinin annabi ne, to kaka wani abu ne daban. Amma addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama addini ne mai sauki. A cikin wata 12 aka ce wata ɗaya ne ya wajaba gare ka kai azumi, in ba za ka samu dama ba saboda halin tafiya ko rashin lafiya aka ce sauki azumin, lokaci in yayi sai ka rama. In ka tsufa aka ce an yafe maka azumi, ba a ce ka kwana sallah ka wuni azumi ba. Wani lokaci ka yi sallah ka koma ka kwanta ka yi bacci, sa'annan wata ran ka yi azumi na nafila, wata ran kuma ka ci abinci. Babu tsanani a cikin ainihin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune, kamar yadda Muslim ya rawaito hadisi, sai hangi wani mutum a rana yana tsaye. Annabi ya ce wancan fa, aka ce Abu Isra'il kenan. Lafiya yake tsaye a rana, aka ce ai yayi alƙawari ne yau tsakanin shi da Allah zai wuni rana na dukai. Sa'annan kuma yayi alƙawari ba zai ci abinci ba, azumi zai. Manzo Allah yake ku kira shi ya zo ya zauna a inuwa, amma ya cika azumin shi, domin babu cika bakance da abin duk da ya saba wa shari'a. Azumi dai shari'a ne, dan haka ya cika. Amma ka ce zaka wuna a tsaye rana na dukanka, wannan saban Allah ne, dan haka ka bar wannan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa babu tsanani a cikin wannan addini. Allah yake millata abikum Ibrahim, addinin babanku kuke bi shine annabi Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu, Allah shine ya ambace ku musulmi tun da can, tun kafin a saukar da alqur'ani. Wannan ɗaya daga cikin fasarorin wannan guri kenan, cewa huwa bamiri ne ya udu ila Allah, shi Allah shi ya ambace ku musulmi. A cikin wata fasara wasu malaman suka ce huwa sammakumul muslimina, ai Ibrahim shine ya kiraye ku musulmi, min qablu, tun da can kafin a saukar da alqur'ani, saboda yana cewa rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina, Allah ka sanya mu ni da ɗana Isma'il mu zama musulmi ne masu miƙa wuya gare ka, haka cikin zuriyar mu a samu ummatan muslimatan laka, a samu al'ummar da ke sallama maka suna yin addinin musulunci. Wa fi hadha, haka kuma Allah shi ya kiraye ku musulmi a cikin wannan addini, wannan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, li yakuna ar-rasul shahidan alaikum, don manzon Allah ya zama mai shaida akan ku, wa takunu shuhada'a 'alan nasi, ko kuma ku zama masu tsaida ainihin shaida ga mutane. Suratul Hajj aya ta 78. Wannan suna da Allah ya kiraye mu tun da can kan ya saukar da alqur'ani, a cikin alqur'ani ya kiraye mu da shi,
suna ne mai daraja fa musulmi ka zama musulmi to wani matsayi ne wanda yake sai Allah ya maka gamdakatar shi yasa duk annabawan Allah fata suke Allah ya karbi muqamin su a matsayin su na musulmi annabi yaqub da yazo rasuwa sai tattaro ƴaƴan shi shine Allah yake am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut kuna nan zauna lokacin da mutuwa ta halarto wa annabi yaqub idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ya tara ƴaƴan shi yake ina mutu me za ku bauta baya na qalu sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida ai za mu bauta wa Allah ubangijinka ubangijin iyayenka da kakanninka ka gani in kai babanka annabi ne sai kace muna bin addinin iyaye da kakanni amma in babanka ba ma guje ne kakanka ba ma guje sai kai ketare shi kenan mun fahimci wannan eh shi yasa tunda ubansu annabi kakansu annabi kowa nasu annabi to me rage kuma sai suka ce na'budu ilahaka Allah da kake bauta shi muke bautawa wa ilaha aba'ika Allah iyayenka da kakanninka su wane ne Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq da Ibrahim da Isma'il da Ishaqa sai suka ce ilahan wahida Allah daya muke bautawa wa nahnu lahu muslimun kuma mu mun kasance musulmi ne ga Allah kaga abinda uban ya ji kenan ƴaƴan me za su bautawa bayan shi za su bautawa Allah a cikin wannan addini addinin musulunci shikenan sai hankalin shi ya kwanta ya kwanta ya mutu lafiya lau dan me ƴaƴan shi za su mutu suna musulmi annabi Ibrahim yana daga tubali zai sanya ainihin fandisho na ginin Ka'aba addu'a yake Allah yake wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il kutina lokacin da annabi Ibrahim da Isma'il suke daga harsashi za su dora ainihin wato za su sanya wa Ka'aba fandisho na gini me suke cewa rabbana taqabbal minna Allah ka amsa mana wannan aiki dan ku san ba ai wa Allah dole annabawan Allah ne suke aikin Allah amma cewa suke Allah ka karba mana innaka antas samiul alim Allah kai mai ji ne Allah kai mai ilimi ne rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu ni da dana Isma'il mu zama musulmi gare ka mahallu shahid kenan wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan kuma cikin zuriyar ba a samu al'umma musulmi wa arina manasikana Allah ka koyar da mu ka nuna mana yadda zamu bauta maka wa tuba alaina Allah mun tuba ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne karban tuba ne kuma kai ne rahama ne annabi Ibrahim da Isma'il me suke roƙon Allah su kasance musulmi ƴaƴansu su kasance musulmi an fahimci wannan da kyau ko sa'annan Allah madaukakin sarki yace qulu amanna billahi وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الله yake ku ce mun yadda da Allah mun yadda da abinda Allah ya saukar kafin ainihin wato abinda aka saukar mana mun yadda da abinda aka saukar wa duk waɗannan annabawa da aka lissafa karshe sai Allah yake ku ce ku musulmi ne mun fahimci wannan sa'annan Allah madaukakin sarki yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku rike igiyar Allah baki ɗayan ku kar ku rarrabu karshe sai Allah madaukakin sarki yace wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi annabi yusufa da ilimi da annabta da ilimin fassara mafarki duk ilimi baki ɗaya da sarauta Allah ya hada mishi da yazo mutuwa da yace rabbi kad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith Allah ka bani mulki ka bani sarauta sarki har ka ji yace ni na samu mulki na gode Allah sarautar nan ta kai sarauta fa yace ka koyar da ni ilimin fassarar mafarki fatiras samawati wal ardi ya Allah kai ne mahalicin sammai da ƙasa anta waliyyi fid dunya wal akhirah Allah kai kadai nake da kai duniya da lahira ba wanda nake jibinta sai kai ba wanda ke jibinta ta sai kai duniya da lahira tawaffani muslima Allah ka dauki raina ina musulmi annabin Allah ne anan duniya ka dauki raina ina musulmi sa'annan wa alhiqni bis salihin rana kiyama ka hada ni da bayin Allah na gari to duk gwagwarmayar da za kai kar ka ga cewa sunan musulunci ya sauka daga kanka duk inda za a shiga a fita abinda kake ka tabbatar cewa bai saba addinin musulunci ba yana saba addinin musulunci ka bar shi in ba haka ba wallahi zaka wulakanta a gaban Allah ranar gobe kiyama mun fahimci wannan domin Allah cewa illa man atallaha biqalbin salim sai wanda ya je wa Allah da musuluntacciyar zuciya zuciyar da take lafiya lau ba shirka ba kafirci ba nifaka ba zindikanci ba bid'a shi kadai zai shiga aljanna duk wanda bai cika wannan sharadin ba don yaje kiyama wuta za a yi shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shine ainihin sai ibnu taymiya yake wal ma'ana inda al-jumhur anna allah samahum al-muslimina min qabl nuzul al-quran wa fil quran ma'anar wannan aya a wurin mafi yawancin malaman tafsiri shine allah madaukakin sarki shine ya kirayi musulmi da wannan suna na cewa musulmi tun kafin saukar da alqur'ani haka kuma Allah ya kiraye su da cewa musulmi a cikin wannan littafi alqur'ani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko haka kuma cikin hadisai zaka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kullun gogarmai da yake yana kiran al'umma ne su kasance ainihin suna amsa kalmar musulunci kuma musulmi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله معنى وانين يفي ذلك يدا وان دي قوية وتشيدا ودي كده إتا دا قولن الله معنى الله مدعوك كين سركي يا سنر دا كيواني إلمي وان دا وان إلمي انك بينا شزي زم الشيدا دا خجا غمتاني دنس عينهم دي قسير دا الله يكيسو تو ان حركسكي كقوية وان إلمي دا وان شيدا to babu wanda ya fi ka ainihin wato zalunci a wurin Allah madaukakin sarki suratul baqara aya ta 140 wa qala ta'ala har wa yau Allah madaukakin sarki yace wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba katina lokacin da Allah ya alkawari da wadanda ya baiwa littafi da yahudawa da kristoci da sauran duk al'ummai da Allah ya ba su littafi Allah ya alkawari da su ya yarjejeniya da su cewa la tubayyinunnahu lin-nasi lallai tabbas za ku ainihin wato bayyana wa mutane littafin Allah wala taktumunahu ba za ku koye ainihin littafin Allah ba za ku tsaya za ku yi bayani suratu ali imran aya ta 187 wadannan ayoyi da ibnu taymiya yake ta ainihin ruwan kawo su yana kafa hujja da su ne dangane da wajabcin bayyana duk abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin saukar da kuma harancin boye waɗannan abubuwa wa qala ta'ala har wa yau Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi lallai waɗanda suke boye abubuwan da muka saukar na bayani da kuma ainihin hujjoji da shari'a bayan mun bayyana wa mutane wannan abu a cikin littafin Allah Allah ya saukar da littafi ya bayyana hujjoji ya bayyana shari'a a cikin littafin shi sai aka samu wasu suka boye waɗannan abubuwa Allah yake ulaika yal'anuhumullahu waɗannan masu boye abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa mutane Allah madaukakin sarki yana la'anta su ma'anar la'anta shine tsinuwa da Hausa ma'anar abin da ake nufi da tsinuwa a shar'ance shine Allah ya nisanta ka daga rahamar shi madadin kana kusantar Allah sai zama kai kuma ƙara nisantar ainihin rahama Allah kai wayal anhumul la'inuna kuma duk masu la'anta suna la'antar su kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace duk ainihin wato halittun Allah suna nema wa mai neman ilimi ko mai karantar da ilimi gafara a wurin Allah hatta kifi da ke cikin ruwa yana addu'a yana roƙon gafara ga wanda yake neman ilimi na tada addinin Allah to haka duk wanda ya sami ilimin ya sami gaskiya ya boye ta to shi kuma Allah na la'anta shi kuma duk wani abu mai la'anta shi ma yana la'anta wannan abu illal ladina tabu Allah yake sai dai waɗanda suka tuba da can kun san gaskiya kun boye to yanzu da kuka gane wannan abu halaka ne sai kuka tuba wa aslahu sa'annan suka gyara wannan barna da suka yi duk inda ka je ka san ka boye gaskiya sai kuma ka je wannan dandali wannan wuri ka tsaya kuma ka bayyana gaskiya ka gyara barnar da kai a da jayayya da kai da gaskiya a da din nan ka zo ka ce ka gyara wannan abu da ka faɗa a da ba haka bane ƙarya ne ga gaskiya nan sannan wa bayyano kuma suka tsaya suka yi bayani akan ainihin wato ita gaskiya din fa ulaika atubu alaihim Allah yake irin waɗannan zan yafe musu zan karbi tuban su wa ana tawwabur rahim domin ni Allah ni ne wanda ke karban tuba kuma ni ne nake yin rahama to dan haka duk sanda ka san ka kago mutane wata bid'a ko wani kafirci ko wani abu makamancin haka ko kuma kai jayayya da wata gaskiya randa duk kake san Allah ya karbi tubanka to duk waɗannan sharuɗa da ka sani na tuba da aka zayyana a cikin hadisai da fiqh da sauran abubuwa, to akwai ƙari kai akan ka bayan ka tuba din sai ka gyara. Ina ma'ana gyara shine ka zo ka ƙaryata kanka akan abin da ka faɗa a da, kuma ka zo ka bayyana gaskiyar. A yanzu in ba haka ba Allah bai yafe maka ba, saboda dokar shi ce ya saukar da ita sukutun da guda, ya aiko annabi musamman don a bi wannan doka, kai kuma ka ɓoye wannan abu da Allah ya ainihin wato yi maka baiwa ya baka. To yadda za ka yi kawai Allah ya yafe ka akan wannan laifi shine ka tuba ka zo ka bayyana wannan abin da da ka ɓoye. Suratul Baqara aya ta 159 zuwa aya ta 160. Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani yace la siyama al-katman idha la'ana akhir hadhihi al-ummati awwalaha, musamman ma boye gaskiya idan aka samu karshen wannan al'umma sun la'anci farkon wannan al'umma, to boye gaskiya a irin wannan lokaci yafi kowanne lokaci hadari. Ma'ana in aka zo aka samu mutane suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to idan malamai suka yi shiru to la'anta Allah za ta fi zafi akan sa a wannan lokacin. In har aka samu karshen wannan al'umma suna tsine wa farkon wannan al'umma, to in malamai suka yi shiru to la'anta da azaba da fushin Allah zai fi tsanani akan su fiye da lokacin da wannan irin masifa bata bayyana ba. Kama fil asari, kamar yadda yazo ainihin a cikin hadisi cewa idza la ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha, idan karshen wannan al'umma suka la'anci farkon wannan al'umma, faman kana indahu ilmun, to duk wanda yake da ilimi a wurin shi falyuzhirhu, ya fito da shi ya bayyana shi. Fa inna katimal ilmi yawma idhin, domin wanda ya ɓoye ilimi a wannan lokaci ka katime ma anzalallahu ala muhammadin, kamar wanda ya ɓoye abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama. To waɗannan ainihin wato hujjoji ne Ibn Taymiyyah yake jerowa dangane da tabbatar da wajibi ne a bayyana gaskiya, wajibi ne, haramun ne kuma ainihin wato a ɓoye ita gaskiya ɗin. To kamar yadda muka faɗi lokacin da muka fara karatun wannan littafi cewa mu kan mu wannan ka'ida dole za mu bayyana ta a kanmu, ko za mu tabbatar da ita a kanmu, kuma za mu yi adalci game da abubuwan da za mu karanta. Muka ce duk sa'an da muka zo muka yi tuntuɓe da wani hadisi za a tsaya a tattauna bayani game da inganci ko rashin ingancin wannan hadisi da Ibn Taymiyyah ya ainihin kafa hujja da shi. Domin me? Domin mu ma kar mu shiga ƙarƙashin masu ɓoye abin da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin saukar. To wannan hadisi a ƙashin gaskiya da Ibn Taymiyyah ya ainihin kafa hujja da shi, al-Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi juz'i na farko, shafi na 96 zuwa 97 a farkon muqaddima ta wannan littafin. Amma bari mu ji abinda Al-Hafiz Al-Busiri ya faɗi game da wannan hadisi. Yace fi isnadihi Husayn ibn Abi As-Sari, a cikin isnadin wannan hadisi, cikin waɗanda suka ruwaito shi, isnadi shine salsalan masu riwaya da kake jin ake haddathana dinnan. To daga cikin waɗannan mutane da suka ruwaito wannan hadisi akwai wani mutum mai suna Husayn ɗan Abi As-Sari, kazzabun, Busiri yace mutum ne makaryaci, wa Abdullahi ibn Sari, sannan kuma da akwai wani Abdullahi ɗan Sari har wa yau da'ifin, shi kuma mutum ne mai rauni, illa biyu kenan. Wa fil Atraf, a cikin littafin Al-Atraf na Al-Hafiz Al-Muzzi yace anna Abdullahi ibn Sari, Abdullahi ɗan Sari ɗin nan, lam yudrik Muhammad ibn al-Munkadir, bai riski Muhammad ɗan Munkadir ba. Ma'ana ya zo yace ya karɓo hadisi daga Muhammad ɗan Munkadir, sai aka dubi tarihin shi, haihuwar shi da kuma tarihin mutuwar Muhammad ɗan Munkadir, sai aka ga Muhammad ɗan Munkadir ya rasu a lokacin ma shi wannan ainihin ba a haife shi ba. To kaga an samu matsala kenan. Don haka yace wa zakara anna bainahuma wasa'id, don haka yace lalle a tsakanin shi wannan Abdullahi ɗan Sari da kuma Muhammad ɗan Munkadir to akwai wasu mutane a tsakani waɗanda aka cire su, fa fihi inqita'un aidan, to wannan ya nuna har wa yau akwai inqita'i kenan. To don haka a takaicen takaitawa wannan hadisi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kafa hujja da shi, hadisi ne dha'ifi jiddan, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske, sai ainihin a ce wajibi ne a tsaya a bayyana ɗin, ma'ana hujjojin da za su tabbatar mana da bayyana gaskiya da kuma wajabcin ainihin wato a tsaya a bayyana wa mutane ita da haramcin ɓoye ta. Waɗannan ayoyin da ya gabatar su kadai sun isa, tunda wannan hadisin da ya kafa hujja da shi bai inganta ba. Wa zalika, Ibn Taymiyyah yace yadda al'amarin ya faru, anna awwala hadhihi al-ummati hum alladhina qamu bid-dini tasdiqan wa ilma, farkon waɗannan al'umma sune sahabbai kenan,
sune mutanen da suka tsayi wajen yin addinin musulunci da gaskiya kuma a ilmance wa amalan wa tablighan kuma suka tsayi wajen yin addinin musulunci a aikace sa'annan kuma da yawan isar da sakon addinin musulunci suka shiga garuruwa mabambanta wani wurin su tafi da ƙasa wani a ƙafa wani wurin su tafi akan dawakai wani wurin akan raƙuma wani wurin sai sun haura teku wani wurin sai sun haura duwatsu ko tuddai ko wurare masu wahala su je su isar da ainihin wannan sako fatta'anu fihim dan haka su kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta'anun fi dini suka ne game da addinin musulunci mujibul lil i'rab amma ba asallahu bihin nabiyina kuma wannan na wajabta a kauda kai game da abin da Allah ya aika manzanni da shi kenan domin su sahabbai su ne suka kawo mana labarin zantuttuka da alqur'ani da manzon Allah ya zo da shi to in aka ce su mutanen banza ne kaga wannan hukunci ya ja dole a kauda kai game da abin da Allah ya saukar kenan ma'ana in dai har aka ci mutuncin sahabbai to wannan ya nuna dole ai watsi da alqur'ani da sunna kenan kaga shikenan Allah la ta shari'ar musulunci dan haka Abu Zur'atar Razi yace waɗannan sahabbai sun yi nufin su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai suka ga cewa mutane ba za su karbi wannan ba don haka sai suka dawo suke cin zar yan shi'a suna son su ci mutuncin ainihin wato sahabbai ne su ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ga cewa mutane ba za su karbi wannan hukuncin daga gare su ba don haka sai suka dawo kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama domin in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama kaza kaza ne ba za a yarda ba to amma an suka zagi sahabbai mai yiwa wani yarda to in har ka yarda an zagi sahabbai an ci mutuncin su to duk abin da suka zo suka ce annabi ya ce baka karbe kenan to karshe kaga dai illar ta dawo kenan an danganta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da ya faɗa ba za a karba ba kenan Allah ya kiyaye وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعه التشيع ابن تيميه yace wannan ita ce manufa ta farko ga wadanda suka fara bayyana bid'ancin shi'anci bid'ar shi'anci to manufar wadanda suka fara bayyana ta shine suna son ai watsi ne da alqur'ani da sunna don haka sai suka soki sahabban da suka ruwaito su fa inna ma kana qasduhu as-saddu an sabilillahi manufar wanda ya fara kago wannan bid'a ta shi'anci shine ya kange mutane daga ainihin bin tafarkin Allah wa ibtalu ma ja'at bihi ar-rusulu 'anillahi da kuma lalata abinda manzanni suka zo da shi daga Allah walihadha kanu yuzhiruna zalika bihasbi dha'fil billah ibnu taymiya yace dan haka ɗan shi'a suke bayyana irin waɗannan munanan aqidoji nasu gurgurdan yadda addini yayi rauni a cikin mutane gurgurdan yadda ya zama ba ku da malamai da suka san sunna sosai to gurgurdan kuma yadda ɗan shi'a ke ƙara bayyana ƙarfin mummunar aqidarsu gurgurdan yadda malaman ku ke da ƙarfin ilimi da bayyana sunna gurgurdan yadda ɗan shi'a suke rauni wajen bayyana aqidarsu su kuma mun fahimci wannan da kyau ko domin dan banza ba zai samu miƙewa tsaye ba sai in nagari ya zauna فظهر في الملاحده حقيقه هذه البدع المضله ابن تيميه yace sai aka samu hakikanin wadannan bid'o'i masu fatar da mutane suka fara bayyana a cikin karkatattun mutane lakin raja kaseerun minha ala man laysa min almunafiqin almulhidin sai dai wadannan munanan aqidoji na shi'a sun samu karkuwa a wurin da yawa daga cikin mutane wadanda su ba munafikai bane kuma su ba karkatattu bane amma sai aka dukunkuno musu wannan ainihin aqida ta shi'a sai suka karbe ta li nau'in min ash-shubha saboda wani irin shubha wani irin rikici dake cikin al'amarin da aka kawo ma'ana an kawo musu abin ne an kudundino maciji ne aka sako shi a cikin akwati mai taya lafiyayye sai aka ba su don haka sai suka karba ina ma'anar haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ake son a ci mutunci wanda cin mutuncin su na ja a cin mutuncin alqur'ani da sunna to sai aka zo aka ce ana son a kaunaci ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama zaluncin da aka yi musu ana son a bi musu haƙƙi kaga an zo da wani irin abu da za a yaudar mutane ana son jikokin annabi ana son ƴaƴan ɗakin shi ana son kaza to amma me ya ja ana kaunar ƴaƴanka ana kaunar jikokinka amma ba a kaunar matanka ba a kaunar kuma abokanka to wace irin soyayya kenan to kaga sai aka kawo irin wannan mugun abin sai aka ainihin wato boye a ciki sama kuma sai aka kawo wani abu mai rikici sai aka lullubi wal jahala sa'annan sai aka samu su waɗanda suka karba suna fama da ainihin jahilci al makhluta bi hawa wanda yake dama suna fama da jahilci kuma sai zama jahilcin su ya cuɗanyo da ainihin san zuciya faqabila ma'ahu dalala sai aka karbi ainihin wato bata da shi wannan mutum da ya fara kago wannan mummunar aqida ta Shi'a yazo da ita sai aka karba daga gare shi saboda irin wannan mugun abu da ya kawo wa hadha aslu kulli batil ibnu taymiya yace wannan shine asalin duk wata barna barna ce sai an nannade ta a cikin kyakkyawan abu sai aka kawo mutane sai a daga kyakkyawar kalima kalima ce wadda kalimatul haqq urida biha batil magana ce ake fadi a zahiri ta gaskiya amma mummunan manufa ake a karkashin ta Allah ya kiyaye Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wan najmi idha hawa Allah yace na rantsi da tauraro a lokacin da yake faduwa lokacin da za ka ga tauraro ya ainihin taho kamar zai fado dinnan Allah madaukakin sarki ya rantsi da shi annan ba wai Allah ya rantsi da tauraro bane domin ya nuna maka halaccin ya halatta maka kai ka rantsi da ainihin wani abu wanda yake cikin halittu a sai dan ya nuna maka girman wannan abu da Allah ya rantsi da shi kuma Allah madaukakin sarki shi ya halitta saboda haka yana da dama yana da yancin ya rantsi da abin da ya so daga cikin abubuwan da ya so wadanda ya halitta don haka a cikin haƙin Allah abu ne wanda yake halattacce shi ya rantsi da duk abin da ya so don haka ya rantsi da tauraro ya rantsi da rana ya rantsi da wata da sauran al'amura makamantan haka to bayan da Allah ya yi wannan rantsuwa dan ka san al'amarin yana da muhimmanci kuma yana cikin tabi'ar larabawa balarabe in yana son ya karfafi maganar da zai maka sai ya fara gabatar da rantsuwa tukuna to sai Allah ya bi wannan tabi'a ta su sai rantsi da tauraro wanda Allah yana son ya bayyana girman shi sai ce ma dhalla sahibukum wa ma ghawa abokin naku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai ainihin shiga halin jahilci ba ba wauta ce ta kama shi ba ba jahili bane wa ma ghawa kuma bai bi son zuciya ba bai karkace ba wa ma yantiqu anil hawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana ta son zuciya kintaci fadi menene ranshi yake so to annabi baya irin wannan in huwa illa wahayun yuha duk abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi wannan ainihin magana wahayi ce Allah ya mishi shi yasa duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi wajibi ne kana ki kana so wajibi ka karbi wannan abu to sai aka ce ai ma in ka karba a halin rashin so ko kai aiki da wannan abu a zahiri to addinin musulunci ka ya lalace dan hakan aka ce abu daga annabi ne kai tsaye sai ka zama inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na mu'minai da an ce Allah ya ce annabi ya ce ku zo abi sai su ce mun ji kuma mun yi ta'a wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim bi halatta wa mu'mini namiji ne ko mace in Allah ko manzon Allah yayi zance zama suna da wani zabi ba sabanin wannan magana da annabi ya ce kawai sai a amsa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum haka Allah yace ya ku mu'minai ku amsa wa Allah da manzon Allah idan ma aiki ya kiraye ku zuwa ga abin da ke rayar da ku duk abin da annabi ya ce ku zo ku bi za ku rayu ne rayuwa mai dadi a duniya a ranar lahira ku samu rayuwa mai dadi sai Allah yace wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani da cewa Allah na iya sha makance tsakanin mutum da zuciyar shi ma'ana sai Allah ya kawo wani kandagarki tsakanin zuciyarka ka kasa fahimtar shari'a ka zama batacce domin ka tafi lahira ka shiga wuta dan haka in har Allah ya maka gamdakatar kana fahimtar shari'a to da an fada ka bi shine zaman ka lafiya wa alamu annakum ilayhi tuhsharuna ku sani cewa ga Allah za a tashe ku a koma da ku wadannan a takeicen takeitawa ayoyi ne birjik a cikin alqur'ani wadanda ke hukunta cewa lallai ne wajibi ne abin da yazo daga ma'aiki ka karba domin ba san zuciyar shi bane mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ji kan alfazazi a cikin 20 shi yace alam yaqsimu arrahmanu bin najmi idh hawa ala annahu ma dhalla qattun wa ma ghawa yace ai ta nake Allah bai rantsi da tauraro ba akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba wawa bane kuma ba bataye ba ma'ana alfazazi yayi kokari wajen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin 20 shi ya duk ayoyi da dama da suka yabi ma'aiki ya daibi waɗannan ayoyi ya yabi manzon Allah da su hadisai ya daibi manzon ya daibe su ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su to amma ba balarabe bane mutumin ainihin kasar Andalus ne garin da aka yi risala da sa'annan kuma kasancewar sun taso a cikin aqidoji na asha'ira da sauransu kurakurai sun faru a cikin wannan littafi nashi ishiriniya to ina matsayin mu musulmi ahlus sunna as-salafiyya game da littafin ishiriniya kenan mu ba za mu ce wanda ya karanta ishiriniya ya zama kafiri ba wannan bashi cikin aqidar mu kuma mu ba za mu ce alfazazi da ya ishiriniya kafiri bane wannan bashi cikin aqidar mu amma yana cikin aqidar mu cewa alfazazi musulmi ne daya cikin manyan bayin Allah yayi iya kokarin shi wajen yaban manzon Allah to amma akwai inda ya kurakurai to dan haka sai mu ce inda ya daidai Allah ya ji kanshi ya gafarta mai ya saka mishi da alkhairi inda ya kuskure sai mu ce Allah ya yafe mishi ya gafarta mishi ya mishi rahama aqidar mu kenan ma'ana akwai wuraren da ya kuskure kaman da yake cewa habibun bi asraril qulubi munabba'u ai manzon Allah masoyin Allah ne bi asraril qulubi munabba'u kuma duk baki ɗayan sirrin da ke zuciyar kowa manzon Allah na iya bada labari akai wannan ya dauki wani al'amari wanda Allah kadai ya kadaita da shi shine sanin abin da ke cikin zuciya ko sai Allah kadai to ya dauki wannan muqami na manzon Allah ya ba Allah sai mu ce yayi kuskure dama shi da kanshi yace zinil qawla in hawalta madha muhammadin wa fi kulli qawlin mustahilin wa jaiz wa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz yace in kazo zaka yabi annabi muhammad ka auna duk abin da zaka fadi kafin ya fita daga bakinka yace domin a cikin kowace magana akwai abin da yake daidai ne zai yiwu akwai kuma abin da yake kuskure ne to in ya fada abin da yake daidai sai mu adalci mu tabbatar in ya ainihin fada abin da yake kuskure sai mu saka tsoron Allah mu tabbatar da cewa kuskure ne san zuciya kai ya dibe ka kace ai alfazazi ko busiri mai alburda wadannan kafirai ne in kai haka kai san zuciya kai kuma san zuciya kai ya dibe ka kace duk baki dayan abin da ke cikin wadannan littafai babu kuskure in kai haka kai ma kai san zuciya domin Imam Shafi'i yace aballahu an yutimma illa kitabahu Allah bai yadda wani littafi ya zama ya cika 100% ba kuskure cikin shi ba sai alqur'ani kadai shine ba kuskure ko na wasani jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akan samu sahabbai sukan yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama waka daga cikin su akwai Hassan ibn Sabit babban mawaki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Abdullah ibn Rawaha yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama waka suna da dama to Hassan dan Sabit yana da kaifin baki a wajen waka to amma matsoraci ne in yazo yana waka yana yaban annabi yana zambatar mushrikai sai yana jin tsoron kan mushrikai su afko mishi sai annabi ya zauna da shi a masallaci shi ma annabin ya zauna sai rinka ce mishi ahjil mushrikina fa inna ruhal qudus ma'aka kai wa mushrikai zambo yadda ya kamata mala'ika jibril yana tsaye yana gadin ka me rage kuma aminci kenan ko to sa'annan har ya kai Abdullah dan Rawaha yana waƙe yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito wannan a cikin kitab at-tahajjud wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr saati'u arana al-huda ba'da al ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u kayi wa mushrikai zambo yadda ya kamata mala'ika jibril yana tsaye yana gadin ka me rage kuma aminci kenan ko to sa'annan har ya kai Abdullah dan Rawaha yana waƙe yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya rawaito wannan a cikin kitab at-tahajjud wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr saati'u arana al-huda ba'da al ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idha tasqalat lil mushrikin al-madaji'i ma'ana yace annabi sallallahu alaihi wasallama gashi a cikin mu yana karanta littafin Allah yana karanta alqur'ani a lokacin duk abin da annabi ya faɗi gaskiya ne yana afkuwa yace kuma annabi yana yin sallah da daddare a lokacin da arna mushrikai su kuma suke kwance suna jin dadin bacci shine annabi ya yabe shi yace inna akhallakum la yaqulu rafatan dan uwanku in yazo waka baya magana banza gaskiya yake faɗi shine Abdullah dan Rawaha mun fahimci wannan da kyau ko to ashe waka a musulunci ta kasu kashi biyu akwai waka wadda aka zarge ta ita ce wadda ke dauke da sharri da zambo na ainihin karerai da kuma abubuwan da basu halatta ba da batsa da sauransu mun fahimci wannan da kyau ko akwai kuma waka wadda ta halatta ita ce wadda ya zama akwai wa'azantuwa a ciki ita ce annabi yake cewa inna minash shi'ri la hikma daga cikin waka akwai wadda take akwai ilimi a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to amma duk sa'an ya kamata a bambance ko da mun ce waka amma a Hausa irin wannan akan ce waƙe kenan waka ita ce wadda za a buga ganga ko a buga molo to wannan aka buga wani abu ya zama haramu mun fahimci wannan to in aka hada da mandiri fa Shehu Usman ya ce to wannan kuma ma ya ketare ya kai ridda a cikin Nurul Albab kenan Shehu Usman ya faɗi wannan shi yasa ai ku ƴan kungiyar Ahbab ne kuna kaunar manzo Allah kuna yabon manzo Allah kuna kada mandiri shikenan kun barar da duk baki ɗayan garin ku ba ma na waka ba kawai jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma duk yadda za kai karka sake ta shagaltar da kai ya zama kai karatun alqur'ani minti 5 amma kai waka awa 1 to kuma shikenan ka zama washu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna ka zama kuma cikin waɗanda kuke batattu kuma batattu ke bin ku don haka an halatta ta ne saboda kadai wato mutun yakan buƙaci a cikin rayuwar shi ya dan sarara wani lokacin to shine aka ce babu lafi in bukata ta kama akan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda irin waɗannan matsaloli ya kamata a tsaya a nemi mutane bayani muna karatu sai a ce yaya kuma ana karatu ake saka waka to saboda to shine muka tsaya aka tattake maka matsala a takeicen takeitawa Allah ya shiryar da mu suratul najmi aya ta 1 zuwa aya ta 4 ila qaulihi har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa ma'ana ka karanta wannan sura ta wannan najmi har zuwa inda Allah yake afara aitumul lata wal uzza ba ku ga gumakan nan da ake kira lata da uzza ba ma'ana waɗannan gumaka ne amma sai mushrikai suka dibo sunan Allah sai suka lankwasa sunan Allah ya zama sunan Allah amma ta mace sai suka sa gumakan su Allatu daga al-ilahu ne sai suka mai da shi Allatu Allah ta mace sai suka sa wani gunki nasu al-uzza daga al-azizu sai suka dauki sunan al-azizu sunan Allah mabuwayi sai suka sanya wa gunkiyar su mace sai suka ce al-uzza mun fahimta sannan wa manata salisata al-ukhra Allah yace da kuma gunkin manata wadda ita ce dayar ta uku manata kuma daga sunan Allah al-mannan mai baiwa mai kyauta mai alheri sai suka dauka sai suka sa gunkin su al-manatu mun fahimta to in ya zama jama'a mushrikan larabawa sun dibo sunan gumakan su ne daga cikin sunan Allah suka sa nasu gumakan Allah ya zarge su akai ina kai yanzu ka kira wani abu da sunan Allah kace wannan abin ne ma Allah gaba daya wanne yafi muni kenan wannan wannan sunan na Allah suka dauka amma sai suka dan ji kunya sai suka lankwasa sannan sai suka sa wa nasu abin bauta to amma yanzu sai mutun ya dubi kanshi sai ya ce shi Allah ne kai ma Allah ne komai ma Allah ne wannan yafi muni Allah yace alakumuz zakaru wa lahul unsa yanzu nan ku ne ke da ƴaƴaye mazaje amma Allah yake da ƴaƴaye mataye saboda balarabe a zamanin jahiliya baya kaunar a ce ya samu ƴa mace shine Allah yace wa idza bushira ahaduhu bima daraba lirrahman masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib in yana zaune aka zo aka ce ai matarka ta haihu me ta haifa ai ta haifi ƴa mace sai kaga fuskar shi tayi baki kirin ya bata rai don me an yi mishi albushir da abin da baya so to amma a lokacin nan kuma su mushrikan laraba din nan kuma sai suka da sai suka ce Allah na da ƴaƴa wadannan iri amma mala'iku ne kuma mata ne kun ga ƴaƴan da ba su so su suka danganta a Allah su ne mata shine can kuma nuri Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa ku zalla wajhuhu yatawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi in kana cikin taro aka zo aka ce matarka ta haifi ya mace sai ka sa rawani sai ka rufa kanka sai ai ta maka yihu hak sai ka gudu saboda wai mugun abu ne a wurin su to amma sai suka ce kuma Allah na da wannan mugun abu wadannan ƴaƴaye mataye shine Allah yake yanzu kuke da ƴaƴaye mazaje ni kuma kuka tunkudo mini mataye tilka idhan qismatun dhiza to wannan kaso da kuka kaso ne na zalunci in hiya illa asma'un samaitumuha wadannan gumaka wasu sunaye ne kawai kuka kirkira kuka sa musu antum wa aba'ukum ku da iyayanku ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ne ya saukar da wata hujja na cewa sunan lata lata uzza uzza manata kuma manata ba Allah bai saukar da dalili akan haka ba in yattabi'una illa dhanna ba abinda arna suke bi sai zato da tsammani wama tahawa al-anfus da kuma san zuciya wala qad ja'ahum min rabbihim al-huda al-hali ga shiriya ta zo musu daga ubangijin su amma suka kikarban shiriyar nan sai suka dawo suna ainihin bin san zuciya suna kuma bin ainihin abin da yake zato to abin da yasa ibnu taymiya ya kawo wannan ainihin aya dan ya nuna cewa al'amarin da annabi ya zo da shi babu zato a ciki tabbas ne babu bata a ciki shiriya ne babu jahilci a ciki ilimi ne babu wauta a ciki natsuwa ne suratul najmi aya ta 19 zuwa aya ta 23 fa nazzaha Allahu rasulahu anil dalali wal ghayy sai Allah matsaukakin sarki ya tsabtace manzon shi daga ainihin wato ad-dalal ad-dalal shine ainihin jahilci ko wauta wal ghayy da kuma ainihin bin san zuciya bata wad-dalal ibnu taymiya sai ya fassara yace abinda ake nufi da ad-dalal adamul ilmi shine rashin ilimi jahilci wal ghayy abinda ake nufi da ghayy ittiba'ul hawa bin san zuciya ka san akwai littafi da aka yi haka mujalladi 4 tafsiri ne na ibnu taymiya duk wata aya da ibnu taymiya ya fassara ta sai a kawo ta sannan kuma sai a kawo wannan fassara da ainihin shaykhul islam ibnu taymiya ya mata Allah ya shiryar da mu kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula Allah madaukakin sarki yace inna aradnal amanati amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa hamala hal insanu wa ashfaqna minha Allah yayi wasama tallan amana zaki iya rike amana tace a ba za ta iya ba kasa zaki iya suka tace ba za ta iya ba duwatsu zaku iya suka ce ba za su iya ba me yasa sai Allah ya ce wa ashfaqna minha sun ji tsoro ne amana na da wahalar dauka amma wa hamala hal insanu shi mutum sai ya tarka sai ya dauka yace a bashi me yasa innahu kana zaluman saboda mutum azzalimi ne kuma jahula jahili ne bai san abin da ke kudindina cikin amana ba da bai dauka ba dan yana cikin hadisin da muslim ya ruwaito annabi yace ranar alkiyama za a aje amana ainihin wato dama da siradi sannan kuma sadar da zumunci ya aje shi hagu da siradi duk wanda yazo ketara siradi dama siradi na kan wutar jahim da jahannama duk wanda yazo ketarawa in ya ci amana ko kuma ya yanke zumunci to sai ya afka cikin wuta Allah ya kiyaye suratul ahzab aya ta 72 fadhalumu ghawin wanda ya zama ainihin wato azzalimi ne to wannan ainihin wato ya kasance mai bin san zuciya wal jahul jahili kuma bal shi kuma batacce ne illa man taba Allahu alaihi sai dai wanda Allah ya yafewa duk inda kaga azzalimi to san zuciya yake bi in ba haka ba me zai kai ka cuci mutum sai bin san zuciya don ba bin san zuciya ba wannan cuta da kai komai dadiya Allah zai zo ya kwace wa wannan mutum haƙin shi to ba san zuciyarka ka bi ba kawai san zuciya ne sannan menene zai sa ainihin wato mutumin da yake cikin jahilci bai bata ba babu abin da zai sa ba abin da zai hana kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace li yu'azziba Allahu al-munafiqina wal-munafiqat Allah ya ainihin wato ayi waɗannan bayanai ne don wannan aya ya yanko ta ne daga wata doguwar aya Allah yace ya gabatar da waɗannan bayanai ne don Allah ya azaba ga munafikai maza wal-munafiqati da munafikai mata wal-mushrikina da mushrikai waɗanda suke maza maguzawa wal-mushrikati da kuma waɗanda suke mushrikai ne mata ma'ana duk sanda kaji an ce mushriki mushriki kalma ce ta larabci duk mutumin da ya yadda da Allah ko dan yaya sannan yazo yana kuma sarrafa wani nau'i na bauta wanda Allah ake wa ga wani to ya zama mushriki komai sallashi komai ainihin azumin shi fadar shi ga la ilaha illallah ba ta amfana mishi komai matakai ya tunkudar da wani abu da ake tunkudawa Allah ya tunkudawa wani Allah mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa yatubu Allahu ala almu'minina walmu'minati kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya yafe wa mu'minai maza da mata wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai rahama ne dama can haka siffa Allah take suratul ahzab aya ta 73 ibnu taymiya yace walihadha amarna Allahu an naqula fi salatina saboda haka ne Allah ya umarce mu mu fadi a cikin sallar mu mu ce ihdinas siratal mustaqim ya alka shiryar da mu hanya wadda take mai kakkiya siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai wa ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba wadanda kai fushi da su ba ba kuma wadanda suke batattu ba faddal wanda yake batacce allazi lam ya'rifil haqq shine wanda bai san gaskiya ba ma balle ya bita don haka ya zama batacce kan nasara kamar kristoci kristoci basu san gaskiya ba balle ma su bita babu kristan da yake da tabbas akan cewa wannan bible dake hannun shi littafin Allah ne sai dai tantagariyar jahili amma malamai daga cikin su da suka yi zurfi a ciki suna da shakka akan cewa shin wannan bible din nan littafin Allah ne don me domin ya shigo cikin rigingimin da yake sun tabbatar da shakka game da ingancin danganta shi ga Allah to dan haka duk wanda bai san gaskiya ba ba zai bita ba to ya zama batacce kenan kamar wa kamar kristoci wal maghdubu alaihi wanda kuma Allah ya fushi da shi al-ghawi shine wanda yake ainihin wato batacce allazi ya'riful haqqo wanda ga gaskiyar ya sani wa ya'malu bi khilafihi amma yana aiki da sabanin gaskiyar ba bai santa bane ga ta ya san wannan ce gaskiyar amma kuma in ya tashi aiki sai dauki abin da ke ƙarya ne sai ya aiki da shi kal yahudi kamar yahudawa shi yasa kullun ake kwabar malamai ba daidai bane kana da awarkai ahlus sunna ne gaskiya ta bayyana maka amma ka ki karbanta ba dan komai ba sai dan bata fito a bakin ka ba ko bata fito daga dan kungiyar ka ba ko kuma wani makamancin haka wasiratul mustaqim yace siratul mustaqim kuma mi kakkiyar hanya yatadammanu ma'rifatal haqq ya tattaro sanin gaskiya wal amala bihi da kuma aiki da ainihin gaskiya din kama fi du'a al ma'thur kama yadda yazo a cikin addu'a wanda aka samu ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa allahumma arinil haqqo haqqan Allah ka nuna mini gaskiya a matsayin ta na gaskiya din wa wafiqni litiba'ihi kuma Allah ka datar da ni kai mun gamda katar wajen bin gaskiya din wa arinil batila batilan ya Allah ka nuna mini barna a matsayin ta na barna ƙarya ka nuna min ita a matsayin ta na ƙarya wa wafiqni lijtinabihi Allah ka datar da ni wajen ainihin wato nisantar ita ƙarya din wala taj'alhu mushtabihan alayya ya Allah madaukakin sarki kakka sanya ƙarya ta zama ta likitani ma'ana na kasa bambance ƙarya da gaskiya fa attabi'ul hawa sai in bi son zuciya in haka ta faru in ya zama gaskiyar da ƙarya sun rude maka to sai zama sai ka rinka bin abubuwa na son zuciyar ka kawai domin baka da tabbas akan cewa abin da kake ji gaskiya ne ko ƙarya to shine kake roƙon Allah akan Allah madaukakin sarki ya datar da kai wa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim an Aisha radiyallahu anha Aisha Allah ya kara mata yarda ta bada labari annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana idza qama min al-layli yusalli annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in ya miƙe da daddare yana salla ya kulu yana cewa allahumma rabba jibril wa mika'il wannan du'a'ul istiftahi kenan idan mazhabi sun ce ba kyau makaruhi ne sai a ce a manzan Allah yana yi manzan Allah bai taba aikata makaruhi ba tunda yake salla har ya gama salla ya tafi ga lahira mun fahimci wannan malikiya sun ce yin wannan addu'a a sallah makaruhi ne to amma hadisai sun zo daga manzon Allah akalla guda 15 addu'a iri-iri wanda manzon Allah yake yi to shin duk waɗannan addu'o'i da annabi yake za su tashi a tutar makaruhi a manzon Allah bai taba makaruhi ba shi yasa liman ne kai mamu ne kai mai sallah kai kadai ne namiji ne mace ce tsoho da saurayi kowa ya tabbatar yana du'a'ul istisahi a sallah abin da ake nufi da du'a wani sai in kace Allahu akbar sai kai shuru sai kai wasu addu'o'i da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam nau'i ne suna nan a Sheikhul Muhaddith Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tattara maka su a cikin sifatu salati suna nan sun kai guda 15 ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito Abu Huraira sai ya jin annabi ya kabbara sai ya shuru Abu Huraira ya kasa gane wacce addu'a annabi yake a wannan wuri sai yace ya Rasulullahi na baka fansar uwata da ubana dama alfaza zai yace fadaina hubil arwahi law kana yuftada da a ce za mu iya cire rayukan mu mu baiwa manzon Allah kyauta yace wallahi da mun yi dan ne yace fa kullun bihi ba'da balali qad hitada dukkan mu da batattu ne amma waye shiryar da mu manzon Allah ya shiryar da mu da izinin Allah to da ana iya kyautar da rai shine abu mafi tsada da daraja a jiki da mun tsoro mun ba manzon Allah kyauta shine Abu Huraira yake na baka uwata da ubana akan ka gaya min addu'ar da kake yi in kai shiru kafin ka fara karatu bayan kai kabbara harama sai annabi yake ai ina addu'a ne ina cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas اللهم اغسلني من خطاياي
bilma'i wasalji walbarad ya Allah ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ake wanke farin tufafi daga dauda mutumin da ke da farin riga in ke dauda wani irin gurza yake ya sa omo ya sa sabulu ya sa bleach ya sa menene sai ya ga ta fita tas ba tsatsan dauda ko yar yaya to haka kake roƙon Allah ya wanke ka daga dukkan zunubanka sannan Allah ka wanke ni daga zunubaina bilma'i da ruwa wasalji da kankara walbarad ma'ana kankara kanana da manya sanyi in yayi yawa yana taimakawa wajen fitar da ki to ya Allah ka wanke ni tas ya Allah ka nisanta ni tsakanina da zunubaina ya zama tsakanin kamar fadin gabas da yamma mun fahimci wannan wannan addu'a a cikin sallar farilla ko littafin bulugul marami ka dauka za ka ganta sannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji wani mutum da ya kabbarta sallah a kusa da shi sallar nafila yayi Allahu akbar be Allahu akbar sai hamdan katiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu godiya ta tabbata ga Allah godiya mai dadi mai kyau mai albarka kamar yadda Allah yake so kuma yake yarda kuma Allah yake kun san abin da wannan mutum ya faɗi suka ce a'a ya faɗi wata addu'a ne sai da mala'iku guda 10 sa wani abu suka yi wawasan ta suka kai wa Allah da gudu to duk waɗannan yanzu addu'o'in nan su tashi a makaruhi fa makaruhi ne shi yasa mazhabi in sun ce makaruhi ne sai a ce to dama su mazhabi suka koyar da mu ladabi cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana wani yayi magana to a dauki ta manzon Allah aje ka wani daga ina wannan magana ta samu asali Imam Malik shugaban mazhabi yake kun magana da ne ta saba wa hadisi yake kun yi da magana ta ku riko da hadisi wannan magana ko kai ta awilin ta kace wai tawali'u ne ba haka Imam Malik ke nufi ba ta lalata Imam Malik ke nufi ko kuma ka yarda da ita a zahirin ta shine ka zauna lafiya amma a ce ai tawali'u ne yayi ma'ana Imam Malik ba shi yana faɗin cewa ku ji magana annabi ku saki magana ta amma zuciya ku kuma tana kudurta cewa ku saki magana annabi ku ji magana ta zai yi duk wanda ya fasara Malik da haka yawa Malik mummunan fasara to Allah ya miki bisani zahirin wannan magana Imam Malik yake nufi in ne magana kuka binciki magana ta ta saba Qur'ani ko hadisi ku ce Allah ya faɗi amma ku dauki Qur'ani da hadisi mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka mazhabi sun ce makaruhi amma da shi annabi ne yayi daga cikin dalilan da zai kawo kamar da mai ijiya ya kawo a cikin sharhi sai suka ce saboda kada jahili ya dauka cewa wani abu ake a wurin ha dama ai haka ne wani abu ake yi in jahili ya dauka me ake ce ake nufi ga abin da ake kamar da Abu Hurairah yake me ake aka ce ga abin da ake ba an yana lafiya ba to sai ga imamin ya limamai imama ka sallah kowa ya koya wa baba shi ta koya mata ka koya wa duk wanda ke karkashin ka wannan sallah da kake gani wallahi inda ka koyar da iyalin ka ba ko ka ji Muhammad Nasiruddin Al-Albani iya sallah Allah ba za ka yi da iyalin ka domin duk annabawa sai da suka koya wa iyalin ka sallah wa amur ahlaka bis salat wa sabir alayha ka umarci iyalin ka da su sallah sannan aka ce wa sabir alayha kuma ka daure akan umarnin ku wajen yin sallah din in za ka fita kowa ya dauke ka ayi sallah in ka dawo wanda kun yi sallah wani ka yi sallah wani ka yi sai ka bisa haka lallai sai ka haka ba haka ba duk sallah ka fara ma iska domin wanda yake maka kai sallah shi yake ka umarce shi annabi Isma'il aka ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati ya kasance yana umarni iyalansu da me da sallah wa zakati wa kana inda rabbihi mardiya sai ya samu yarda Allah yana cewa iyalin ku yi sallah ku yi zakka jama'a mun fahimci wannan da kyau to sai ka sai a gyara waɗannan al'amura amfanin karatu ɗin ke nan yanzu ga shi a cikin sallar dare ne nan kuma Aisha take ba mu labarin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in yi ko ga irin addu'ar da yake bayan ya kabbara harama sai ce Allahumma rabb jibrila wa mika'ila wa isra'ila ya Allah kai ne ubangijin mala'ika jibril da mika'il da isra'il fatira samawati wal ardi Allah kai ne ka halitti sammai da ƙasa alimul ghaibi wa shahada Allah kai ka dauka san abin da ke koyi da abin da ke sarari anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun Allah kai ka dai za ka iya hukunci game da rikici da ainihin wato bayan ka suka kasance suna yi duk rigingimen nan da ake yi a wuri ɗaya Allah zai ainihin yi hukunci game da shi dan haka izini li maksuli fasihi min al-haqq bi idhnika ya allah ka shiryar da ni in bi gaskiya da izinin ka daga cikin dindigin jinnan da akai mas'ala sai ta kace sai malaman garin ka suka fita su goma don kana wannan addu'a in allah sai sai allah dora ka akan gaskiya domin allah ba zai ci amana kai ka amsa addu'a ka ba da shi kullun ka tashi sallah da kai allah cikin dindigin nan da ake dan izinin ka ka zaba min abin da yake gaskiya ka dora ni akai sai ka ga duk suna da dindigin ka amma kai hankalin ka a kanta daram kana kan gaskiya mun fahimci wannan innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya allah kai ke shiryar da wanda ainihin kake so zuwa ga hanya wadda ainihin kake so gaskiya wannan ibnu taymiya ya kafa hujja da ita ne dan ya nuna maka yana daga cikin addu'o'i ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akan allah madaukakin sarki ya zaba masa abin da yake ainihin gaskiya ne kuma yabi allah ya shiryar da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.